sawa na cewa duniya budurwar gara na fita ne ma ka bukata na gagara mama tace duk inda zaka dai kai haddara da yawa sun mace ka dan ne suka yi nasara for those people where they pray for my downfall Allah zai kare shirin ku ko kun je for blessings and grace that what I pray for for countable money da zai na zuba fan dole zanne ma na san zan sama
ce idan kudi ne in bar mai wannan ya wuce wai wai mama kince mani jar mai wanda zai daina mun wayo mama kika ce kun nuna shi in ja mai ni baban da jam karki mama yanzu kalle danki albarka da addu'ar ki sun saka ni na ci yaki miliyan kina sani shauki musamman ma murmushin ki na gode da tallafin ki an sani dole a san ki
da kadan kadan na so ma da ziyarar ki ya je ma makiya na kirma Gambur gana cimma Mami ma hero Kome ya tunkaro ni Ma maza na kiro Indi zami karo Nace inna padi na yi maza na tashi